It's a baba to an Africana boy. Africana, let's go. Go.
Yaro baya kudi kaina baya murfi kudi sun fara zuwa zuciya bata mutuwa lokacin da ina cin kwakwa bani mantawa muje maha Allah ne ya bani babu jirawa kai maka neme gumin ka magaji babu sayawa ga iya Allah ka wanke babu jirawa kudi sun zama kudina zani siyo gida da motana zan kula da iyayena hajji dadi da ummana su ne albarkar arzikina babu ruwana zan ci abuna zama aure da hubbina ni ban son gadara sai da ku yanka shafara taimako gashi nan na fara arziki Allahu zai kara alhamdulillah ibanin maula bale na yau sata boko abun kunya ni da nema fat and six ni da kudi ma fat and six ni da hutu fat and six ni da jirigi fat and six ni da mota fat and six ni da AC fat and six ni da abinci fat and six ni da daddy fat and six ni da talauci 0.0 ni da wala isron number ni da bashi kudi na na nan sun sauko babu ruwana in sauko babu ruwana in chapko ilal billah ya shugo Africa na ya bado kudi gare ni sun zago ilal billah ngogo Africa na naiwebo mama kice mun oyoyo kuma kiyan sai kuma to bilal billah na goddo ngogo na goddo sance na ake mama Africa na wow 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 don't call me wow 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 na shugo na shugo ilal billah ya shugo ka shugo na shugo an kira ni in shugo ilal billah na godde 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 Bilal Billah, Bilal Billah, Africana, Africana, Bilal Billah, Bilal Billah, Africana, Africana, Africana.